نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه عليه وسلم يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wajen tabbatar daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a karatunmu na littafi na aqida al-aqidatu tahawiyya, littafi na babban malami Imam Tahawi, wanda yake karantar da mu ta tafsiyar aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Abinda ya kamata ya dace, wanda yake wajibi a kan dukkan musulmi ya kudirce a zuciyar shi, ya kasance kuma shi ne abin da yake haskaka mishi imanin shi, shi ne abin da yake bi, kuma shi ne sanin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Ita aqida tana nuna maka ga yanda zaka san Allah, kuma ga yanda zaka bauta ma Allah, ga yanda zaka bi Allah, ga yanda zaka bi manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma ga yanda ya kamata ka mu'amalanci dukkan abin da aka ce ma addini. Ita aqida abin da yake karantar da kai da shi kenan. Shi yasa muhimmancin ta yafi kowanne abu muhimmanci a cikin addini. Shi ne abin da ya kasance na farko wanda ya kamata a ce mutum ya nema ya san shi a kan dukkan komi a cikin ibada shi, saboda shi ne asali. Karatunmu da ya gabata mun ɗauki maganar malam ta farko wadda ya yi a kan abin da ya shahi wanda littafi da ya rubuta, ya fara magana a kan cewa lalle Allah shi kaɗai ne, kuma kaɗai tashi wajen tauhidi. Yau za mu tashi inda yake cewa wala shay'a mithlu, wala shay'a mithlu, babu wani abu mai kama da Allah, babu wani abu kamar Allah maɗaukakin sarki. Shi ne maganar malam da ya ce wala shay'a mithlu. To wannan kalma ta wala shay'a mithlu tana da kyau, ko kuma yana da kyau mu mai da hankali a kan shi, saboda mas'ala ce wadda a yanzu ake cece ku ce a kanta. Mas'ala ce wadda in ba ka yi hankali ba sai ka ringa mu'amalantar Allah subhanahu wa ta'ala mu'amala mara kyau. Za ka ringa kamanta Allah da halitta shi, ko kuma ka kore ma Allah abin da ya tabbatar ma da kanshi. Lafiya ma a wannan zamani da muke ciki na abin rezo sosiyo, wannan ga su na abubuwa a salula, ko da yaushe abin da aka yi a wani gari can kana iya jin shi a lokacin da ake yin shi. To irin wannan abu ya sanya wasu masu irin aqida gurɓatacciya suna amfani da wannan dama, suna sanya ma mutane wani ra'ayi wanda yake saba ma ita wannan aqida ingantacciya ta Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda wanda yake da kyau mu mai da hankali kan wannan mas'ala za mu tattauna ta a takaice insha Allah ta'ala. Allah ke malam yake cewa wala shay'a mithlu, babu abin da yake kama da Allah. Sai malam mai sharhi yake cewa Ahlus Sunna takaf din su sun yi ittifaki a kan cewa babu abin da yake kama da Allah, lafi zatihi ko a zati na Allah wala fi sifatihi ko a wata siffa ta Allah wala fi af'alihi ko a wasu ayyuka na Allah babu wani abu da yake kama da Allah wannan ita ce aqida ingantacciya ta Ahlus Sunna yace walakin lafzu at-tashbih qad sara fi kalami an-nas lafzan mujmalan yuradu bihi al-ma'na as-sahih yace wa huwa ma'na fahul qur'an wa dalla alayhi al-aql kenan zamu karanta a gurguje abinda malami bayani yake cewa maganar da ake ta tashbih da ita ma'anar ta ingantacciya sai dai mi ake nufi da ita sai ce ma na fahimtar Qur'ani wa dalla alayhi shine duk abin da alqur'ani ya kore kuma hankalinka ya tabbatar maka da shi sai ke cewa bari ya buda me yake ni da wannan magana sai ce min anna khasa'isar rabbi ta'ala la yusafu biha shay'un min al-makhluqat ka kudirce cewa duk abin da Allah yake banta da shi to ba a siffanta wani abu ba a siffanta wani daga cikin halittun shi da wannan abin da Allah yake banta da shi hallau kuma ka kudirce cewa babu wani abu da yake kama da Allah a cikin halittun shi dukkan halittun Allah babu wanda yake da wani abu wanda yake kama da na Allah babu wanda siffar shi take kama da siffa ta Allah Allah shi kadai ne babu wanda yake kama da shi kamar yadda yake faɗa a cikin surat shura yake cewa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah sai kuma yace bi wa huwa as-sami'ul basir sai yace amma Allah yana ji kuma hallau yana gani to wannan kalma nan ne wasu suka bace ana Allah ya ce ba abin da yake kama da shi sai suka ce to dan haka idan Allah ya ce yana farin ciki idan Allah ya ce yana fushi bai kamata ba a danganta waɗannan abubuwan ga Allah wannan sufofi ne na bayi sufofi ne na halitta su a ganin su bai kamata ba a siffanta Allah da wannan sufofin alhali shi siffarta kanshi shi yace yana fushi shi yace yana farin ciki amma kuma idan aka ce Allah sami'un basirun ne sai kuma ka ce ka yarda saboda a Qur'ani Allah ya ce huwa sami'ul basir to yanda aka bi aka siffanta Allah da wa'incin siffofin haka hallau aka bi aka siffanta ta hanyar da aka siffanta Allah da wa'incin siffofin ta hanyar wannan kuma aka siffanta shi da wa'innan na yana ji yana gani duka a ina aka same su a Al-Qur'ani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan Allah ya ce huwa sami'ul basir Allah yana ji yana gani a cikin suratul insan Allah yana cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai ce faja'alnahu sami'an basira mun halicci mutum daga dugo na mani yace gashi nan sai gashi har ya zama sami'an muka sanya shi sami'an basira muka sanya shi yana ji yana gani anan kuma Allah yace shi ma wa huwa sami'ul basir shi ma yana ji yana gani yanzu kawai he kace irin jin da Allah yace mutum yana yi shine irin jin da Allah yake irin gani da Allah yace yana yi shine irin ganin da mutum yake yi wanda Allah ya sanya mishi ka gani suna ne yake kama amma ba hakikanin abun bane yake kamantacciya sunan ne kawai iri daya Allah ce yana ji kawai sunan ne iri daya da na ji ne mutum Allah ce yana gani sunan ne iri daya da irin gani na mutum amma hakikanin gani ba irin ganin da Allah bane yake yi mutum yake hakikanin ji ba irin jin da mutum bane yake Allah yake ji ba dai bane ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir sai yake cewa dukkan wanda ya sanya siffa ta Allah kamar siffa ce ta mutane to wannan shine ake cewa mushabba wanda suke kamanta Allah da bayan shi kenan wanda kuma su ne abin zargi wanda sun saba ma aqida ta al-sunna wal jama'a, wanda kuma yake ganin haka kuma ya kudirce haka, to wannan in bai hankali bai na iya kasancewa shi ne nasaru wanda suke bota ma sa annabi Isa da ma'aiye shi, yana iya kasancewa ta hiyar sada. To menene yake bada mutane? Malai yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa shi hayyin ne, hayyin rayayye ne. Allah madaukakin sarki ya siffanta kashi cewa shi alimun ne, masani ne. Allah madaukakin sarki ya siffanta kashi da cewa shi qadirun ne. Ya siffanta kashi cewa shi ra'ufun ne. Ya siffanta kashi cewa rahimun ne. Ya siffanta kashi cewa azizun ne. Haka nan ya siffanta kanshi akan cewa hakimun ne, sami'un ne, basirun ne, mu'minun, jabbar, mutakabbir. Duka wannan siffofin Allah ya siffanta kanshi da su. Sai kuma ya siffanta wasu bayan shi da irin waɗannan siffofin. A Qur'ani wa Allah yake cewa yukhrijul hayya minal mayyit. Allah yake fitar da rayayye daga cikin matacce. Kaga anan kalma ta al-hayyu, yukhrijul hayy. Mutum ne aka siffanta da wannan kalma cewa rayayye, Allah yana fitar da rayayye daga cikin matacce. A cikin kuma Baqara Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwa, sai ya ce al-hayyu al-qayyum. Kaga anan Allah ya ce shi al-hayyu ne, kuma anan ya ce kuma yukhrijul hayya, yana fitar da rayayye, sai siffanta mutum da rayayye. A can kuma ya siffanta kanshi da rayayye. Shikenan sai ka ce irin wacce siffa ita ce irin siffa ta Allah. Yanda mutum yake rayayye wanda yana da ƙarshi, haka Allah shi, haka siffa Allah ta al-hayyu take ita ma, wanda ita kuma ba ta da farko ba ne ƙarshi. Haka nan Allah madaukakin sarki ya siffanta mutum da alimu. Kaga a wurare da yawa kana Allahu bi kulli shay'in alima, ya siffanta kan cewa shi masani ne akan dukkan wasu abubuwa. Sai Allah yake siffanta annabi Isma'il cewa alimun ne, yake cewa wabasharuhu bi gulamin alim, wabasharuhu bi gulamin alim. Allah ya mai albashir da wani yaro masani. To Allah a can ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in, sai ya ce alima, Allah masani ne akan dukkan komai. A nan kuma sai Allah siffanta annabi Isma'il da kalma ta alim, sai ya ce wa basharuhu bi gulamin, sai ya ce alim. To wannan kalma ta alim iri ɗaya ce da wacce wanda Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Ka gani hasha wa kalla, bisa zamantowa iri ɗaya, har abu da bisa zama iri ɗaya ba. Allah masani ne, ya san abin da bai faru ba, ya san abin da ya faru a da, ya san abin da zai faru a gobe, ya san abin da yake faruwa a yanzu, ya san abin wannan in ya faru ya zai kasance. Ya arifu ma kana wa ma sayakunu wa ma kana idza kana kayfa yakunu. Ya san wanda ya huce, ya san wanda zai zo, ya san wanda yake afkuwa a yanzu, kuma ya san ya zai kasance. Bambanci ga mutum. Mutum in ba sanar da shi ba aka yi bai sanin wannan, bai san abin, bai sanin abin da ya huce. In ba sanar da shi ba aka yi bai sanin abin da zai zo, bai sanin abin da zai zo. In ba sanar da shi ba aka yi bai sanin abin da yake faruwa a yanzu ya zai kasance. Misali akan haka, abin da ya huce, Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin al'ummomi da suka gabata. Misali ya ba mu labarin Adawa, ya ba mu labarin Samudawa, ya ba mu labarin su Annabi Nuhu. Kaga wannan al'ummomi da suka gabata abu ne wanda ya huce shekara dubunnai. To kaga abu ne wanda mu ya zama gaibu a gare mu, ba mu san ba ya faru, amma an sanar da mu ya faru. Yadda aka sanar da mu tukun muka sani abin da zai zo a gaba. Misali zancen lahira, misali zancen alamatu sa'a, alamomin tashin kiyama, cewa Annabi Isa zai zo, cewa Dajjal zai zo, cewa za a yi kaza, za a yi kaza, zuwa nan tashin kiyama, akwai wuta, akwai aljanna, akwai hisabi. Kaga duka wannan abubuwa ne wanda su zo a gaba, sai aka ba mu labari tukun muka san su. Abin da yake faruwa a yanzu tana yiwuwa ka san a yanzu me kake ciki, amma baka san ba minti ɗaya na gaba, baka san ba me zai faru. Sai in sanar da kai akai. To wannan me yake da suna bakin ilimin ɗan adam kenan. bai huce wannan abin da ya huce a sanar da shi abin da zai zo a sanar da shi abin da zai zo a sanar da shi amma shi Allah madaukakin sarki ba mai sanar da shi ya san abin da ya huce ya san abin da zai zo ya san wanda yake ciki kuma ya san idan ya zo ya zai faru kaga bambancin ilimin mutum da ilimin Allah haka nan Allah madaukakin sarki ya siffanta mutum da halim hallau a cikin suratul safat Allah yake cewa yake bada albishir na annabi isma'il yake cewa fa basharnahu bi gulamin sai ce halim to kaga Allah madaukakin sarki shi ma ya siffanta kanshi da kalma ta halim halim wa kana Allahu aliman halima haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina sai ce raufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raufun ne kuma rahimun ne mai tausayi ne mai jin kai ne amma Allah madaukakin sarki shi ma siffanta kanshi da wannan sifofi ko yake cewa walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah wa anna allaha raufur rahim Allah bai rahab ya jin kai tausayi ne ko mai jin kai ne kaga Allah siffanta kanshi da wannan sifofi kuma ya siffanta manzala sallallahu alaihi wasallam da wannan sifofi sai kace kuma iri ɗaya ne ka gani Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir babu ta yanda za a yi wani abu ko wani yayi kama da Allah ko da annabi ko mala'ika babu wanda yake kama da Allah babu wanda yake yin abu irin na Allah babu wanda yake ya cancanci a bashi wani haƙƙi wanda haƙƙi ne na Allah ko annabi ko mala'ika ko wani bawa mutumin kirki duk imanin shi abinda Allah yake yayi ka dane shi kuma ba a bashi haƙƙin Allah shi yasa ba abota ma kowa sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah ba a neman agaji a wurin kowa sai Allah ba mai arzitawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah wannan ita ce aqida da mutum ya kamata ya riki haka nan Allah madaukakin sarki a gurguje ya siffanta kanshi da cewa wa huwa as-sami'ul basir haka nan kuma ya ce ma mutum faj'alnahu sami'an basira haka nan Allah madaukakin sarki azizun ne wa huwa al-azizul hakim ko Allah madaukakin sarki wa huwa al-azizul hakim a cikin al-qur'ani wura ne dewa Allah ya siffanta kanshi da wannan siffata al-aziz muka koma a cikin suratul yusuf sai mu ji an ce qalat imra'atul aziz mata aziz sarki ne aka siffanta shi da kalma ta al-aziz kaga sarki ne aka siffanta shi da siffa ta Allah aka ce mai aziz wanda sarkin wannan babu ta yanda za a kamanta irin aikin da yake da aiki na Allah madaukakin sarki to suna ne iri ta shi ne kamar hadafin abin da ya samu kawo wannan musallan don mu gane cewa wannan magana da aka ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kar ka ga wasu sunaye sun yi kamantacceniya da irin siffar da Allah siffarta kanshi aka kamanta mutum da irin wannan sunan kai tsammanin wai iri ɗaya ne ko kai tsammanin a'a siffar da mutum ne aka yi da siffar da Allah a'a kawai sunan ne iri ɗaya amma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mun ba da misali na Aisha radiyallahu anha Aisha take cewa ranar da wannan mata ta zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam akan masalar mijinta ya yi zihari da ita mijinta ya ce mata ya haramta ta da ya ce ya haramta ta to a lokacin nan aya wata sabko ba ta cewa in an haramta ga abin da ake yi shikenan sai ta zo da manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce to wannan mijinta ga abin da ya mata ya kamata a nema mata mafita akan wannan abu da mijinta yake sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to wannan abu da mijinki yake kawai shikenan ke da shi babu zama shikenan ta yake raguwa sai sai ta ce a'a a san dai yanda aka daidaita ta koma wurin mijin zalla ce mata babu wani gyara akan wannan yana ce mata babu gyara tana ce ita dai an gyara sai an daidaita sai Allah yake cewa qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa Allah ya riga ya ji Aisha take cewa ita tana kusa da su tana jin wani abu wani abu ta ji kawai aya ta sako aka ce qad sami'a Allahu qawlan lati haƙƙi Allah ya riga ya ji min fauki sab'i samawat daga saman saman bakwai Allah ya ji wannan maganar wannan mata da take ma jayayya akan mijinta wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'u tana kai kukanta zuwa ga Allah akan a sama mata mahuta to Allah ya ji kukanta kuma har za a sama mata mahuta ana aka sama mata mahuta shi mijin nata da yi wannan abu kawai kafara zai je yayi shikenan sai a mai da mishi mata shi kuma ba a daukar shi a matsayin sarki kawai kafara kaɗai zai shikenan haka kuma aka ɗauka aka mai da ta to wannan menene muka wannan misalin Aisha radiyallahu anha take cewa gashi suna kusanta ta ji wani abu amma wani abin batta ji amma Allah ya ji wannan muhawara da ake yi daga saman saman bakwai ka ga jin ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane sunan ne kawai yake zauwa iri ɗaya to haka akwai misalai da yawa akan abin da ya shafi wannan matsala idan muka koma cikin addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ta istikhara Jabir yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yin istikhara kamar yadda yake koya mana ta sura ta alqur'ani haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake zama da su ya koya musu istikhara anan min babin fa'ida muna so mu sani cewa yana da kyau mu sani istikhara ba wani abu bane ake gani ba wani abu bane ake gani a mawarki kuma ba daddawa kasa bane ake aga abu a'a ita istikhara duk wanda ya zauna yake cewa bare ma istihara ya baka labarin kaza kaza zai faru to wannan diba ne maka ba istihara bace maka ita kuma diba dukkan wanda ya je wajen dan diba hadisai biyu manya-manya suka zo akan wannan idan ka je wajen dan diba wanda ya dauko kasa ya daddawa ya ce ma kaza da kaza da kaza kai tsaye bakka da sallah ta kwana 40 sallarka da kai ta kwana 40 a zero take ba amsa ba na biyu hadisin da ya zo kamar ka kawurce ma abinda Allah da manzon suka zo shi idan ka je wajen dan diba ka gaskata shi akan abin da yake gaya maka yace ma da kaza kace yauwa ni dama na ga alamu ko dama na lura ko kaza ka yarda da wannan abu kuma ka dauka har ka je ka dora akan wannan so nawa zaka an kai karar mutum yace an je an mai diba an gaya mai abu kaza da abu kaza wane mishi a zo wajen shari'a yace he an ba wani laya akan cewa shi ya mai kaza shi ya mai kaza kawo ba kowa bai gama wannan rigimar dan diba ne gama wannan rigimar to wannan haramun ne a shari'a ba musulunci bane yin diba mu rike wannan da kyau wanda yake yin diban shi wanda yake aikata ta in dai yayi imani da ya kudurce cewa wasu iskoki za su bashi labarin gaibu wanda Allah kaɗai sani wannan a koyi wani hutar ya hutar ga musulunci takan yi ba wurin musulmi bane ma kake zuwa ta baka sani saboda akwai abubuwa da yawa da suka tattaru a gare shi wanda suke hudda shi daga musulunci kai tsaye dukkan wanda yake mu'amala da shaidannu kuma suke sa shi yake wasu abubuwa na saban Allah domin ya cika musu burin shi suka mai burin shi to wannan ya hudda daga musulunci misali akwai wanda shaidannu za su hana shi ya yi sallah goya daga cikin sallolin shi saboda in yana so su biya mai su ringa biya mai bukatar shi daga yaki da yasu su zo zai ce mai to ba kai ba sallar asar ko ba kai ba sallar juma'a ko ba kai ba sallar kaza a cikin fallolin da Allah fallanta mai kawai a hana shi guda daga ya yarda ya yi imani da haka ya fasa to kenan yanzu wa yake bauta ma shi ɗaya yake bauta ma wannan kai tsaye kaga wannan ba musulmi bane ba akwai wanda za a hana shi azumi baka iya gane ya yana azumi ko bai azumi yana shiga ɗaki kare azumi kai idan azumin ma ya kama idan bai yi niyyar yin azumin ba azumi ba ne yake ko bakin shi ne ya kama bai cito ba ne amma ba azumi ba ne to akwai da yawa waɗanda suke rayuwa a kan wannan kuma akwai su kuma cikin al'umma ko yau ko gobe suna nan kuma suna nan abincinsu ne a nan ko mutane sun yarda da su kuma kullun su ne ake ganin su ne ma manya-manya a cikin al'ummai alhali su suke batar da al'umma wannan hanya ce ta bata istikhara ba diba bane ake a gaya ma kaza a'a kawai manzo sallallahu alaihi wasallam zamnati sahabbai yayi ya koya musu yace musu idan wani al'amari ya taso maka ka tashi kai tsarki kai arwalla ka kabarta sallah idan kai sallah ka zo ka zauna ka daga hannu ka gaya ma Allah ka ba Allah zabi akan mas'alarka ya Allah inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub wannan ka tattara dukkan wani girma da matsayi wanda na Allah ne ka tattara ka mika ma Allah akan dukkan al'amura na duniya sai ka bashi kuma zabi kace ya Allah in ka san wannan abin da nake ciki in ka san alkhairi ne ya Allah ka tabbatar mun da shi hallau kuma ka dauki dukkan girma da daraja da duk abin da Allah ya cancanta da shi ka dauka ka ba Allah sannan kuma ka roke shi akan cewa ya Allah wannan abu da na sa gaba ya Allah in sharri ne ya Allah ka kawo mun da shi ka kadarta mun alkhairi duk inda yake kuma hallau ka yarda mun da shi to idan kai haka ba wai ka kwanta barci bane zaka ga abu a'a ba wasu alamu bane zai gani a'a kawai Allah zai dora ka saman hanyar ta kasance zai ta kirki kuma Allah zai warware in sharri ne zai warware shi ta hanya mai sauki kai ne ka gani wani yayi sanadiya abun wannan ya warware tana yiwa ka ringa daukan shi a matsayin makiyinka shi kuma sanadiya ce Allah ya sanya a tare da shi abin ya lalace saboda kai ka ba Allah zabi kace abin ya lalace to a lokacin nan ka kalle shi ma akan abin da in dai ka tuna cewa lalle Allah ka ba zabi akan wannan al'amuran naka to duk abin da ya faru ka kalli kowa ka kalli cewa Allah ne bai yarda ba zabin da na ba Allah shine ya zaba mun wannan shine mafi alheri a gare ni shikenan ka huta to haka ake istikhara to a cikin wannan istikhara ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da siffofi kyawawa wanda kuma suka dace ga Allah subhanahu wataala kaga cewa Allahumma inni astakhiruka sai ce bi ilmika ina baka zabi ya Allah da ilminka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman kudirarka akan wannan al'amari wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙanka daga fadalarka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru saboda Allah kai kake kadartawa ba ni ba wa ta'lamu wa la a'lamu ya Allah kai ka sani ni ba sani ba wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin dukkan abin da yake gaibi sai ka ce kuma Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu in ka sani anna hadha al'amra wannan al'amarin da na sa gaba arme ne wata kasuwa ce wani al'amari ne na alaka da wani abu ne ko menene ya Allah in ka san wannan al'amari khairul li fi dini wa ma'ashi alheri ne a gare ni addini na da rayuwa ta ga baki daya ya kasance a kusa ko a nesa sai ka ce ya Allah to kaddara mun wannan abu wa yassirni kuma ya Allah ka sauwake mini wajen yin wannan al'amari wa baraka li fi kuma ya Allah ka sanya mini albarka a cikin shi kuma idan kai haka kakkai shakka komi kakka ringa tartar kakka ringa cewa kakkai fanshi akan bangare guda kakkai fanshi misali ya kasance kana yin istikhara amma kai ho ga wanda kau kake so kai ga wanda kake so ko kuma ka zo istikhara ka tsaya anan ka ce ya Allah kawo wannan abun ko sharri ne ka mila shi zama alheri kai dai ya tabbata wannan abun kada ka yi sharri kenan ka ba Allah zabi kawai dangana ka bar ma Allah al'amarin shi wannan ita ce istikhara da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya to kaga a cikin wannan lafuzza akwai lafuzza jiwa wa'inda zan gani an siffanta Allah magabacin sarki wanda kuma ana siffanta mutum da irinsu misali da za a ce da aka ce bi ilmika da ilminka yanzu kaga wani haka kallo nika ce wani ilimi gare shi kaga kuma ka siffanta Allah da cewa shi ma mai ilimi ne, kuma ka siffanta mutum shi ma mai ilimi ne, ilimin ɗaya ne da wannan da wannan, kaga ba ɗaya bane, sunan ne kawai iri ɗaya. To wannan shine laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Kenan, wannan a takaice wannan babin yana karantar da mu akan cewa duk inda muka shi wani ya kawo wata shubuha akan siffa ta Allah, mu tsaya akan wannan abun guda biyu, cewa mu za mu siffanta Allah gwalgwadon yadda ya siffanta kanshi, za mu kore ma Allah dukkan abin da ya kore ma kanshi, shikenan abinda Allah da manzon suka tabbatar ma ga Allah, shikenan shine Allah, shine ka tabbatar ma Allah abin da ya siffanta kanshi, ka kore masa abin da ya kore ma kanshi, shikenan ka huta. Kawai idan Allah ya ce shi mai ji ne mai gani ne, sai ka ce Allah mai ji ne Allah mai gani ne, amma ba irin jin mutum, ba irin jin halittar shi ba, ba irin ganin halittar shi, shikenan ka huta. To wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa, kuma wannan magana zaka dora ta akan dukkan wata siffa ta Allah ko wata iri ce. Idan kawai aka ce wannan siffa ta Allah, eh Allah ya siffanta kanshi da abu kaza, eh haka ya siffanta kanshi, kuma nayi imani da hakan haka ne, amma kuma ba irin siffa bace ta halitta, shikenan ka huta. Wannan ita ce aqida da mutum ya kamata ya rike daga kaji wata shubuha ma mai da musu kayan su, kace kai ka tsaya inda Allah ya tsida ka da manzon shi, kuma ka kore ma Allah dukkan abin da Allah ya kore ma kanshi da manzon shi, kenan ka huta. Sai malai yake cewa wala shay a yu'jizu, babu wani abu kuma a duniya da ya gagara Allah, a duniya da lahira ya gagara Allah, babu shi. Saboda likamali kudrati, saboda Allah shi yake da kudura cikakka. Allah yake cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kaga a Qur'ani zaka samu wannan ibara su dewa, wallahu ala kulli shay'in qadir, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Wannan idan kana roƙon Allah ka rinka siffanta shi da wannan ibara, ya Allah kai ne mai kudura akan dukkan komai. Wannan ba ƙaramin wannan bace ba, akwai hikima sosai a cikin wannan magana. Ya Allah kai ne dukkan wani al'amura, ya Allah kai kake kudurtawa, kai kake kaddarawa, kai kake yin shi, ko babu abin da ya gagare ka. Allah yake cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, haka nan Allah yake cewa ma kana wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, yake cewa babu ta yanda za a yi Allah wani abu ya gagare shi fis samawati wala fil ard, a sama ko kasa, innahu kana aliman qadira, lalle Allah mai ilimi ne kuma hallau shi yake da kudura akan komai. Haka nan muke cewa a cikin ayatul kursiy, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allah madaukakin sarki, babu wani abu da yake mai yauni a sama da ƙasa wanda yake gagara shi iko a saman shi ko kiyaye wannan abu, saboda shi ya halitta kayan shi, duk abin da ka gani nashi ne. Bai baka mamaki wala habbatin wala yabisin, daidai da kwaya ta hatsi ko ta komayya, daidai da wani ganye da zaka gani bushashe a jikin itti ya hwaɗo, kakka yi tsammani ba a san da shi ba, abu ne wanda an ƙare ake da shi, Allah ya san da zaman shi. Kowace irin halitta ko mun ƙanantar ta, zaka gani ka zo ka kashe ta ko ka samar ta wani abu ko ka take ta ka wuce, kakka yi tsammanin ba a san da zaman ta ba, Allah ya san da zaman ta. Wannan shine Allah, ya san komai, kuma dama shi ya halicci komai. Shi da yake cewa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. To anan maliki cewa fa hadha nafi li thubuti kamali jiddi wa kadhalika kullu nafi ياتي من صفات الله تعالى في الكتاب والسنه وانما هو لثبوت كمال جده ولا يظلم ربك احدا لكمال عدله انا ما لقيت يتي منا اذا كجا الله يا كوري ما كانشي ابو yana so ya tabbatar maka da kishiyar wannan abu idan Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa a cikin bayin shi me yake nuna maka Allah mai cikakken adalci kenan daga cikin siffa ta Allah Allah mai cikakken adalci idan kaga Allah ya baka abu bai ba wannan ba adalci shine haka shi ya halice ka ya halice wancan ya san me yasa kai ya ina ka ya san me yasa ya ba wancan adalcin Allah ne haka kada ka ringa zargi kada ka ringa tsammanin ko an yi bara-bara ba irin na mutum bane ba mutum ne idan aka bashi abu aka ce ya je ya raba shi ne zai yi kokarin ya yi wannan saboda shi bai san ba me ke da kowa abu ne kai hatta manzo sallallahu alaihi wasallam idan an samu ganima manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi rabu ba irin rabanda sauran mutane bane suke yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake a ana duba wasu abubuwa wajen yin raban ana duba waye kake ya kake riko da addini a da ya kake ciki duka sai an duba wannan abubuwan tukwana ne su a tashi wani sai a zo a tara abubuwa a kira wani a bashi raƙumi 100 ya tafi kai kuma abu a kiba hukumi ma saboda an san wane ne kai an san kafasitan ka ta imani shi kuma wannan takaddu an yi haka ne domin a janyo shi ya shigo cikin addini kowa ana mu'amalanta shi gwargwadon yanda yake to Allah mutum sallallahu alaihi wasallam ma yayi haka bari Allah madaukakin sarki wanda ya san abin da yake hili da abin da yake koyi to Allah madaukakin sarki haka yake adalcin shi ya ba wannan kaza ya hana wannan kuma Allah madaukakin sarki in ya baka abu kaza to tabbas ya hana ka wani abu kai in ya hana ka abu kaza to ya baka wani abu kuma in ya hana ka wani abin in kai hakuri zai sakanta ma da abin da zaka ce dama talama kai da akai haka talama ma da akai haka Allah barkatin sarki wani lokaci yana jarabta bawar shi zai hana ka wani abu zai jarabta kai gani ya zaka in haka hana ta zai baka kuma wani abu domin kuma ya jarabta kai gani wai wannan abun aka baka ya zaka duk abin da gani kana yi a duniyar nan karkashin jarabawa kake da Allah a hasiban nasu an yi turaku an yi kudu amanna wahum la yuftanun to kaga anan magana ta malam da yake cewa la yu'jizuhu wala shay'a yu'jizuhu babu wani abu da yake gagara Allah anan akan mummuni ki sani cewa idan kana roƙon Allah bar jin shakka ka rinka tsammanin cewa ko an baka ko ba a baka ko kana ganin an yi abu kaza ya yi ma an yi ya yi ne samu kaza a'a babu abin da ya gagar Allah ka roƙe shi zai ba ba abin da za a ce dan ya yi tauri a gare ka kai tsammani ya yi tauri a wajen Allah a'a Allah maɗaukakin sarki yana tahiya da abubuwan shi ba irin da mutane bane ba wani lokaci sai a yi wani abu a cikin ƙasa baki ɗaya wata matsala ta faru ta rashin jin daɗi misali amma ta kasance alheri ne gare ka ta rakanyu hanya ce kai ta samun wasu abubuwa wanda ba kai tsammani ba ta kai suka same su yanzu akwai mutane da yawa waɗanda ba su taɓa tsammanin ba a duniya za su zama ministar kawai ka tari sai a yi wata kudeta kawai ya gani mutum an ce wani shi ne ministar kada an ce wani shi ne firifi ko wani shi ne gwamnati duk taɓa tsammani in ba gano wannan kuje tabbata ba a yi haka ba ita ma kuje ta kuma in ba dan an yi wani kuskure ba da Allah ya kadarta a yi ta wannan abin ya faru za a yi kaza shi ma da ba a yi ta haka abin yake tafiya sai gani kuma wancan da ya zama ministan din dalilin wannan da ya zama manzili shi kuma wani ta wannan hanya Allah ya kadarta zai arziki kuma a duniya haka abin da ringa tayya kawo kaga wani abu ya faru dai kawo ka gani kowa wasu abubuwa da Allah ya kadarta mi a rayuwar shi zai samu kawo kaga yana samu inda a ce ku aika zabada ba inda a ce misali ba ai gude tabban misali da ba yanda za a yi shi zama manzili din bare kai ka samu ka je kan wani abu kan amma da yake Allah ya tsara abin shi kawo sai kaga abin yana tafiya kamar film shi kuma haka Allah yake kenan ba abin da ya gagara Allah malaki cewa wa ta'biru anil haqq bil alfaz ash-shar'iyyah an-nabawiyyah al-ilahiyyah wa sabil ahli sunnati wal jama'ah dukkan abin da shari'a ta zo da shi akan haƙƙi na Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine kai ma za ka bi ga huta kada ka kalli siffarka to kun katar Allah a idan Allah ya ce yana da hannu misali kada ka kalli hannunka to kun katar hannun Allah a idan kai haka ne ka kamanta idan Allah ya ce yana ji kada ka tuna yanda kake ji to kun katar jin Allah a ba haka bane bar kallon naka kawo sunan ne iri da da ka kalli naka ka ji maka kamanta kenan ba yin haka kawai da kaji Allah ya ce yana da kaza to kada ka kalli naka tukon katana na Allah idan kai haka to a lokacin nan ka kama hanyar ka kamanta Allah da siffa ta bayin shi ta halitta shi na anan maliki cewa na jana a gulguje sai yake cewa wala ilaha ghairu kuma Allah madaukakin sarki babu abun bautawa da gaskiya yin shi wala ilaha ghairu to anan gizo yake saka anan ne dagat take duka ta wala ilaha ghairu ko kafirai na da inda aka yi ta zuwa ana zauwa da su kenan idan ka tambaye su wa halicci sama wa halicci kasa ce ma suke Allah ne idan ka tambaye su wa halicci ka kai kanka ce ma yake Allah ne amma idan ka ce me ya bauta ma Allah shi kadai sai ya ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu kawai ka ce Allah shi kadai za a bauta ma yo ai wannan abin mamaki wannan abin naka abin mamaki inna hadha la shay'un yurad ta ya zaka ka mana ka ce in muka tashi bauta ma Allah kai tsi za mu kira shi ko kai tsi za mu bauta mishi alhali ga wa'inda aka sa su ya kamata mu bi su kai mu zuwa ga Allah to wannan shine ba so ba a so kai kewe tukun ka je wajen Allah shi Allah so yake ka je direct zuwa gare shi idan za ka bauta mishi ka je direct ka bauta mishi idan za ka roke shi ka je direct ka bauta ka roke shi a cikin ayoyi na alqur'ani idan aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam menene kaza sai Allah ya ce mai kul yas'alunaka anil khamri wal maisir sai Allah ya ce kul fihima kace musu fihima ithmun kabirun a cikin su akwai zinubi wa manafi'u linnas kuma akwai amfani ga mutane yas'alunaka anir ruh sai Allah ya ce suna tambaye ka akan me ruh sai Allah ya ce kulir ruh kace musu kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-afu duk inda aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam menene kaza idan ya jira wahayi Allah idan zai sabko aya sai ya ce kul ka ce musu amma da Allah zai ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam akan bayin shi in suna nema su roke shi wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka akai na Allah bai ce mi ba kul bai ce musu ba a kawai Allah kai tsaye ya ce fa inni qaribu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kawai haka Allah yace bai ce ba kul inni qaribun ce musu ina kusan su saboda ba a ma so a sanya wani abu tsakani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi na suka tambaye ka akai na to ina kusan su jibu da'watad da'i idza da'a ina amsa ma mai roko a lokacin da ya roke ni ya rage gare ka ka san lokacin da zaka roki Allah ya rage gare ka ka san irin kalmomin da zaka yi roƙon Allah ya rage gare ka ka san irin salo da zaka bi wajen yin roƙon ya rage gare ka
ka zabi yanda abin da zaka roƙan kanshi yana da kyau ka zaba ka san abin da zaka roƙa ka san abin da yake da mahimmanci a rayuwarka to kan ka roƙi Allah a kanshi kada ka tsaya ka bata lokacin ka akan roƙan duniya kullun wannan addu'ar da muke yi kullun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan ba karamar addu'a bace ka ba mu rayuwa mai kyau a duniya ka ba mu rayuwa mai kyau a lahira wannan ba karamar addu'a bace ba dole bane sai wani abubuwa na wanda kake da buri sun taktara a kewaye da kai wanda su ne dadin rayuwarka ba su bane kawai ka roki rayuwa mai dadi arzikin Allah yawa gare shi zuciya mai kyau aka baka ta wadatar su ta ishe ka rayu to ka mai da hankali wajen ka zaɓi abin da zaka roƙi Allah da shi ya kasance kai kin akwai wasu abubuwa na halaye da kake aikatawa wanda ba za su hana ba a aka ta musu ka kiyaye su yawan saba ma Allah ka kiyaye ka mai da saban Allah kayan jin daɗi ka kiyaye in ka saba ma Allah baka jin komai a ranka baka jin tsarar baka jin haushi kana Allah Allah gobe ta yi ka saki to wannan zuciya ka batta da kyau wannan zuciya zuciya ce ba irin zuciya da ake amsa addu'a ta bace ya kasance zuciya ka zuciya ce mai laushi idan ta saba ma Allah zata komo ta yi nadama idan ta saba ma Allah ta komo ta ringa jaji wanda ita ce zuciya ta mummuni dama shi mummuni dole ya saba ma Allah to idan ka yi kai sai in ka tana wannan abin gwada na yi wannan magana gwada na yi wannan abin da na aikata wannan abin da aka yi akwai saban Allah a ciki sai ka yi jaje a ransa ka yi nadama ka ce ya Allah ka yafe mana kan wannan to wannan zuciya mai imani ke kuma ka kiyaye haram duk abin da ya kasance abu ne na haramu abin da ya shafi dukiya ko wani abu da ya haram ne ka kiyaye shi to wannan su ne a matakan da za ka ɗauka ma kanka sai ya kasance addu'a ka batar matsalar komai wajen Allah mulkucin sarki ka zo ka fara da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam karihi da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam haka ake addu'a ka sanya ka tsaka sai ka tsaka ma hanyar su da ita da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam kai a warko kai a ƙarshe ka sanya addu'in ka a tsaka ta kira Allah da sunayen shi kyawawa ismullahi al'azam su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis sai irin wannan bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sunaye ga sunan ga suna qur'ani turum ga sunan ka rinka kira Allah da su kana kirari to kana ka ka bukatar ka baki asirin ka ji shikenan ka je kai barcin ka kawai kai jira insha Allah Allah zai amsa to wannan wala ilaha ghairuhu to wajen wannan addu'ar da muke zance akwai wanda shi in ya tashi ba Allah ba zai roƙa sai roƙi wani misali ka roƙi Allah ma ka sa wani tsakani misali ka sa wani bawan Allah a tsakani ya Allah saboda wani ka bani kaza ba a so ka yi haka so ake idan za ka yi idan ka yi wata ibada wadda ka san wannan ibada tsakaninka da Allah ka yi sai ka ce ya Allah wannan ibadar da na yi ta kaza ya Allah in saboda ka yi ya Allah ka amshi addu'ata ko kuma ka ce ya Allah dan san da nake ma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma ibada ce ba karamar ibada ba ya Allah ka amshi addu'a to duka wa'annan abubuwa ne da ake tawassuli da su kana iya tawassuli da ayyukan ka kyawawa kana iya tawassuli da ibadar ka a nan malamai sun yi saɓani a kai amma magana da ta yi ka ce dan san da nake ma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ilahiya saboda an samu saɓani tsakanin malamai a kai saboda akwai wasu abubuwa wanda idan aka buɗe ƙofarsu wasu daga nan suke bi sai su sawo kansu a ciki yanzu akwai wanda shi ta wannan hanyar sai ya ce ai an ce al-ulama uwarsatul anbiya malamai magada annabani sai ce to tunda haka ne kai kai ne za a matsayin plus din annabi to saboda kai kai ma ka gani an samu hanya da aka dade kenan abu sai aka ce to abin da yi san manzo sallallahu alaihi wasallam ibada ce ban manzo sallallahu alaihi wasallam ibada ne to wa'annan abubuwan ka rubuta Allah ka ce wa'annan ibadar da nake ma Allah saboda su ya Allah ka amsa addu'a to wajen wannan kalma ta la ilaha gairuhu duka wannan yana ciki akwai wanda suke samun sabula ta wannan bangaren saboda addu'a'u hiyal ibada addu'a ita ce ma ibada ba wai sai ka zo ka kabarta sallah ka ce wannan sallah saboda kowa na nama zai kasance ka bauta ma wani ba Allah ba addu'a ma in ka roki wani ba Allah ba shi ma ka zama kai abinda kahuran suka yi kuma Allah ya sanya su gidan wuta kuma har abada ba za su yi ta ba na'am shi ma kaga duka dai yana daga cikin iri ɗaya ne da na wannan kin dan Allah dan annabi zu misali abubuwa ne waɗanda kamar an yi su ne an malumai sun magana akan su ne saboda babu na sabbin zari'a kamar a ki a kare wata kafa da wasu za su yi amfani da ita amma manzo sallallahu alaihi wasallam darajar shi da kima shi ai duk duniya ba wanda yake da irin ta duk duniya ba wanda yake da irin ta in akwai wanda za a ci alhurman shi babu kamar manzo sallallahu alaihi wasallam haka kuma a kiyaman ma al'ummar tashi Allah madaukakin sarki zai sanya ta ita ce mafificiyar al'umma saboda me saboda kasancewa al'umman manzon Allah ce kaga darajar shi da kimar da yake da a wajen Allah madaukakin sarki sai kasance al'ummar tashi ma ta samu wannan daraja shi yasa a ranar kiyama al'umma sun sallallahu alaihi wasallam sun su har zuwa gidan aljanna su ne na fari kuma manzon sallallahu alaihi wasallam zai cece al'ummar shi mafi yawa al'ummar shi in dai ka mutu ba kamar Allah shirka ba to manzo sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin waɗanda za a cita kuma idan Allah ya taimake ka baka bid'a saboda in kana bid'a sai an zo bakin ruwan wannan ruwan al-haut al'ummar shi ta hazo mutane suna al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam tana zawa tana shan wannan ruwan sai kai ka zaburo zaka zo ka sha in ya kasance dan bid'a ne ka sai mala'ikai su bida ka ba saboda ka zo ka kawo wasu abu sabbi wanda ba annabin ya ce ai ba ai shi ne matsalar da kaji ana kuka kullum a kan cewa a bar bid'a a bar bid'a kada a yi abu kaza wanda annabi bai ce ai ba a'a ita matsalar ta sai an zo wajen tsiran wannan za a ce ma kai banda kai saboda ka ka abin da annabi bai ce ai ba to duk abin da ya kasance ibada ne Allah bai ce ai ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba wani ne ya ga ya kamata a yi to wannan abin ka kiyaye shi in dai babu wata hujja da za a baka ta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan abin ko yayi wannan abin kuma sahabbai a bayan shi sun yi kaza ko sun ga dacewar kaza sun yi in dai ba a samu ba wannan sun yi to in dai daga baya ne wani yake ganin ya kamata a yi kaza to wannan abin ka kiyaye shi shi ya ilahiya saboda addini a cike yake tak babu ƙari babu raki Allah madaukakin sarki a hajji daban kwana ya sabko aya yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan yau na cika muku addini na dan haka babu wani abu babu ƙari babu raki to idan daga baya ka zo da wani abu kake ganin ya kamata a yi to a lokacin da kaga cewa kalkashin wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addinin namu ma laysa minhu wanda bayya ciki fa huwa raddu to amila mushrikin shi aw man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu ko wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce ayi ba to amila mushrikin shi to ita bid'a da ita ce ake magana idan ka zo da wani abu wanda ba irin na annabi ba ko ba shi bai ce ai ka zo da wani abu ba irin na sahabbai ba to wannan abin naka an bida maka to idan kuma ka ce ka zauna a kan shi a ranar kiyama sai an zo bakin ruwa na al-haut kowa al'umma musu sallallahu alaihi wasallam ta zo tana sha wasu kawai a ce musu ku koma Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wa'annan su al'umma ta ne sai a ce mai a'a sun sassauya addinin a baya dan haka bisa cikin su to kaga abin da yake kawai duk abin da ya kasance biya alƙashin karantarwa ta Manzo sallallahu alaihi wasallam bace ba kawai ka kiyaye shi ya ilahiya ya hibbace hankali shi yasa ake so ka mai da hankali wajen sanin addinin ka wannan sanin addinin shi zai taimaka maka ka san me Allah ya ce ni annabi ya ce ya ake addinin yaya annabin da Allah aiko yaya koya shi kenan idan koya kuma ka san hukuncin komi to zaka bauta ma Allah ala basirati akan sani kuma ba tare da ka shiga cikin shubha ba ba tare da ka shiga cikin ana tsammahani ba saboda idan wani ya ce ma ya kamata to a tsammahani ne ake shi kuma idan addini zama a tsammahani ne ake ai kaga an samu matsala to kai addini yanda Allah ya ce ai sai ka samu ladan abin da aka tanada akai kai addini yanda annabi ya koya sai ka samu ladan abin da aka tanada akai shikenan ka huta kai wannan addinin ba abin wayewa gare shi na annabin ma ba duka bane ba muke yi takan yi hakka mutum bai huta kai rabi to rabi bai haka ke tsoro wani ta kara yi kokari kai wanda ke da kai kai wanda ke da kai kin yi kokari kai shi amma idan ka matsa ma kanka kace he ka tsaro wani abu wallahi yana iya ma sanadi na barin hanya kwata-kwata saboda su imam malik sun yi magana mai zahi akan wannan duk wanda yake tsammanin a addini akwai wani abu sabo wanda yana ganin ya kamata a yi to kamar kana tsammanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a sakon da aka bashi kawo na addini ya rike wani abu ba da zaka bane to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ka addini kuma ya ce ya cika kai kuma yanzu daga baka zo ka ce kai kana ganin ya kamata kai kaza kenan kana ganin wanda aka kawo kin ba duka bane aka kawo na to kaga wannan mas'ala madu abun dogaro yana ana buƙatar fasara shine madogara wajen sanin addini daidai ne shine madogara a cikin al'amuran rayuwa ta yau da gobe wannan kuma takan yi zama haƙƙi na Allah yanzu misali in ya kasance Allah shine ka dogara da shi wajen da kiyaye ka to kaga anan haƙƙin Allah ne idan ka ce ka dogara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan bangaren yanzu manzon sallallahu alaihi wasallam bayyana to ka dauki haƙƙin Allah ka bashi shi kuma in yana da shi zai fara ya harka sallallahu alaihi wasallam to idan ka wadi wannan zaka sa kanka cikin shubha dan haka shine barin wannan magana shi yake yanzu kaga a cikin wayannan masu waƙe-waƙen wannan na yabo kaga akwai shirmi diwa ce akwai abubuwa wanda na shirka ne a ciki diwa amma ana musu magana a annabi ne baka so haka za su shi ko mine ne irin abin da annabi ya zo ya yaka shine yanzu kuma so ko musu ke yi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yaki ne akan cewa kada a ga Allah da kowa kada a dauki haƙƙin Allah a dauka a ba wani kai yanzu ka zo ka dauki haƙƙin Allah ka ba manzo sallallahu alaihi wasallam in yana nan shi zai fara yaka amma da kai magana a ayu ai kwanakin ba wani malami ya taɓa yin wata magana sai aka juya magana sai ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam albarka ba a hannun shi ba take sai wani wannan magana cikin karatu sai wani ya ce a ai yana nihin manzala kenan bai da albarka ya juya magana sai ya ce to karanta imamu sallallahu alaihi wasallam salati anan zaka fahimta cha take allahumma barik ala muhammad ya allah kamawa kama annabi albarka kenan me kake nunawa kenan albarka wa yake ma annabi allah yake mishi kenan allah yake yin albarka yanzu idan ka dauko albarkar wannan wanda Allah yake yi sai ka dauko ka bace annabi yake yi hakkin waye ka ba kaga hakkin manzo hakkin Allah ne hakkin Allah ne kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine ake gudu to wata magana sai gani mutun ya shuya ta ya ba ta wata ma'ana daban alhali daga an zanna da shi abu ne mai sauki za a fahimce shi albarka sanya albarka ba da arziki ba da kasa duka wannan kaga yanzu ai baka ce ba ya manzo Allah ka arzuta da ka wannan menene kai shirka ce kai inna Allah huwar razzaq zul quwwatil matin amma wani sai ce ai in ka ce kada a ce manzo Allah ya mana arziki kada ka wada haka sai ce ai annabin ne baka so kai kada ko ka tauye ma manzo sallallahu alaihi wasallam hakki shi kuma a qur'ani Allah ya ce inna Allah huwar razzaq Allah shi kadai ke arzutawa to nan ne ake shan bamban da mutane lafiya ma a yanzu waɗanda ake bambardan su da magana cewa ka ce kaza sai a ce annabi ne baka so shi kuma haƙƙin Allah ne suke dauka su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan ina tabbatar muku in manzo Allah yana rayuwa shi zai fara ya kawai inda mutane sai an kiyaye dole ya yi takarar san akan wasu manganun da ake faɗi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sosai in dai mutum ka zamanar da shi ka gaya mai wannan haƙƙin Allah ne kuma ya ki bari yana yi bari musulunci tun da ya sani ya dauki haƙƙin Allah a ɗaya wanda bai sani ba akwai wanda shi gani yake eh kamba ma manzan Allah ne girma manzan Allah ne san manzan Allah ne ka ce mai kaza to idan ka zamanar da shi ka gaya mai wannan haƙƙin gashi nan a Qur'ani Allah ne yake kaza haƙƙin Allah ne ka dauka ka ba manzan Allah kakkai sai kuma ya ci gaba da ya ce ami to wannan kaga ya sani kenan ya tauye yace aikata to wannan kaga ne yana yi hutashin da musulunci bisa na'am ko wasu su ba
mu sadaka nan ma ko a ba mu ramin nan da ka mun nisi ya ba
to ni irin wannan abin da shayi kamar a bani kaza saboda wani ita ma kaga shubuha ke akwai shubha yanzu in ka ce saboda wani wanda kake ganin girman shi ka bani kaza idan na baka ai ka san ba da lada ne wurin Allah saboda ba saboda Allah ba ne ko shi kuma idan ka yi sadaka misali kana so Allah ya amsa ne wake amsa sadaka fi sabilillah to sai ka ce saboda wani za a yi kaga nan ma a kewaye ka ba manzo sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah shi ne abinda ake so a ranga kutiya ko da yawa ba sani ba kuma in ka kawai ya a ce annabin ne baka so to irin wannan kaga kai tsaye su ba a ce musu ba ba a ce ma mutum ba ka bar musulunci ba a ce ma mutum a'a akwai rashin sani wani lokaci na mutanen mu to wannan rashin sanin iya daga cikin uzurin da za a ba su wanda idan ka zamanar da mutum kuma ka fahimtar da shi a lokacin nan kuma ya taurin kai ya tajarru'anci ya ce an yi to a lokacin nan duk abin da ya girbo kuma shi ma kanshi duk abin da ya girbo shi ma kanshi na alhurma ita mai cece alhurma da ita ne cece alhurma da fasara albarkaci ne shi ma ta bai yana iya shiga ma'ana guda ba ha na'am to kaga mas'ala ta gaibu ita mas'ala zamu zo a kanta a gaba insha Allah ta'ala mas'ala ce ita ma wadda ita ma sai an ajiye hankali to kan za a fahimci hakikanin me ake nihi da gaibin kamar yadda muka yi magana mu ma yanzu misali akwai abubuwa zuwa na gaibu amma Allah ya sanar da mu yanzu ka kana da labarin da mi ake aljanna mi ake a wuta mi ake a lahira izabi abubuwa ne ba su zo ba sai ma an mutu kwanza a kai haka abubuwa ne na gaib amma an baka labari ne ka san su abubuwan da za su faru a gaba ko abubuwan da suka faru a baya wanda bakka nan idan an sanar da kai ka san su wannan ba a ce mai ba ka san gaib sanar da kai ne aka yi ka san su kuma wanda ya sanar da kai kin shi ya san su sai sanar da kai to wannan kaga wannan ba a ce mai ba gaib to ya kasance idan aka bar magana a saki akwai hujjoji da yawa da za mu bada a kan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sanin gaibu haƙƙi ne na Allah ba da ko ba a bashi kai tsaye ya san abin da Allah ya sanar da shi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu ji babin sauran lokaci na ga nan za mu dakata insha Allah ta'ala abin da muka wada dai Allah ba mu lada wannan muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته